Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum barkanku da safiyar ranar Asabar sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau Asabar 2 ga watan Mars din shekarar 2019 a wani abu da ake ganin ka iya zama babban cikas ga shugaba Donald Trump ɗan majalisar wakilai na bangaren Democrat a Amurka sun fara bincike ko shugaban ya boye wa jami'an gwamnati dake tabbatar da ka'idar aiki cewa ya biya tsohon lauyansa Michael Cohen wasu ɗaruruwan dubban daloli da nufin ya biya wata mai sana'ar fina-finan batsa da ake kira Stormy Daniels domin ta rufe bakinta kan zargin da take yi na cewa sun yi mu'amala ta lalata da Trump wasu shekaru da suka gabata. Wannan bincike da kwamitin na majalisar wakilai fara bangare ne na wani babban bincike da sabbin wakilai a majalisar na bangaren Democrat ke yi wanda ke ci gaba da samun karbuwa watanni biyu bayan da suka karbe ikon majalisar. Har ila yau wasu kwamitoci uku na binciken wannan badakala da ta shafi shugaba Trump da wasu na hannun damansa. Binciken na zuwa ne kwanaki biyu bayan da tsohon lawyer na Trump Michael Cohen da aka kunyata ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisar inda ya ba da bahasi kan zarge-zargen da ake yi wa shugaba Trump dangane da yadda aka gudanar da yakin neman zabensa a shekarar 2016 da kuma shekarar farko da ya kwashi akan kujerar shugabancin kasar ta Amurka. Iyayen Ota Wambia, ɗalibin jami'ar Virginia da ke nan Amurka wanda ƙasar Koriya ta Arewa ta sauko a susuce bayan da ta tsare shi na wani tsawon lokaci, sun zargi shugaba Kim Jong-un da laifin nuna tsananin mugunta da rashin imani a kan ɗansu bayan da shugaba Trump ya ƙi ɗora alhakin mutuwar ɗan nasu a kan takwaran aikinsa Kim Jong-un. A ranar Alhamis, shugaba Trump ya ce ya amince babu hannun shugaba Kim a kan kisan da aka wato a kan azabtar da Ota Wambia a lokacin da aka garkame shi a ƙasar ta Koriya ta Arewa. A watan Janairu shekarar 2016, hukumomin Koriya ta Arewa suka tsare Ota, ɗalibi mai shekaru 22 a lokacin suna wani yawon shakatawa tare da wata tawaga. Watanni biyu bayan da aka tsare shi, an same shi da laifin satar wasu hotunan farfaganda inda aka yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 15. A watan Yuni shekarar 2017 aka sake shi ya dawo nan Amurka a wani yanayi na matsanancin rashin lafiya, sannan kwanaki 6 bayan kuma wasayar su bayan da iyayensa suka yanke shawara a cire na'urar da ake amfani da ita ake dora mai abinci. Kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa, wato Doctors Without Borders ko kuma Medicine Sans Frontier, ta dakatar da ayyukan da take yi a wasu cibiyoyin tabiyu na kula da masu fama da cutar Ebola a ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo bayan wasu hare-hare biyu da aka kai kan cibiyoyin. Lamarin da ake ganin zai ƙara jefa yankunan cikin haɗarin samun ƙarin waɗanda za su kamu da cutar ta Ebola. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta kwatanta waɗannan hare-hare da aka kai a ranar 24 ga watan Fabrairu a yankin da ake kira Katuwa da ranar 27 ga watan Fabrairu a yankin Butembo a matsayin abin da ya kamata ya Allah wade da su. Kungiyar ta ce a cibiyar Butembo kawai akalla marasa lafiya 12 da aka tabbatar suna dauke da wannan cuta ta Ebola, sannan akwai mutum 38 da ake sa ido a kansu waɗanda ake zaton sun kamu da cutar, inda har 4 daga cikin su suka tsere daga cibiyar sannan ba ga mutum guda ba. Christine Lanmia shine kakakin kungiyar ta Medicine Sans Frontier.
Yes, it is highly important to find those people or that last patient and then of course immediately start the contact tracing and monitor the contacts these patients might have been in touch with.
Da kuma gane mutanen da suka yi mu'amala da su tare da sa musu ido. Maharan da ya sun farma cibiyoyin ne da bindigogi inda suka yi ta musayar wuta da jami'an tsaro suka kuma cinna wa cibiyoyin wuta. A jiya Juma'a kungiyar likitocin ta ce ta dakatar da ayyukanta a cibiyar Tabo Timbo kamar yadda ta yi a cibiyar Katuwa a farkon makon nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 12 dare ne da minti 5. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta kaɗi matuƙa kan yadda ake samun ƙaruwar aiwatar da hukuncin kisa a 'yan kwanakin nan a Sudan ta Kudu. Kungiyar ta Amnesty ta yi nuni da yadda aka kashe wasu mutane 7 a watan Fabrairun da ya gabata. Amnesty mai headquarta a London ta ce adadin mutanen da aka kashe ya yi daidai da adadin mutanen da aka aiwatar da hukuncin kisa a kansu a shekarar 2018 baki ɗaya a ƙasar ta Sudan ta Kudu wacce ke gabashin tsakiyar Afirka. A jiya Juma'a mataimakin shugaban kungiyar ta Amnesty a yankin gabashin Afirka Steve Magongo ya yi kira ga Sudan ta Kudu da su dakatar da irin wannan hukunci.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba kuma barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na abari ya huce
wanda ba su iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
kada asuba daula
to baba yakubu barka ka dai an tashi cikin koshin lafiya ko baba
a lafiya kallau sai ni kuma
na gajiya an sha sanyi ne Aisha snow to na dauka ma iya bacci zai kwashe ka ba za ka shiru
to ya zamu yi abin da ya kawo mu kasan ke da dole mu fita mu yi aiki
gaskiya kan ba yake baba
sai ni kuma masu saurare kuma muna musu barka da warhaka saboda kin san an dabi wasu lokuta ba sa jin a bari huji saboda zabe da aka yi da sauransu
saboda zabe daga sikam to barkanmu da dawowa muna fatan an yi zabe lafiya ko haka ne baba
insha Allah
Allah
zaudar da kasashen mu don lafiya
to amin wanda kuma aka zaba Allah ya bashi ikon canja abubuwa da dama a kasar nan kaman fannin lafiya ilimi da dai sauransu Allah ya taya shi ruku kuma
da kuma abinci
kwarai da gaske baba dan ba abinci kam abin nan gaskiya
za a samu matsala
kuma yan kasar mu fita mi noma baba
to Allah sa aljaka to sai dai daula kamar yadda masu saurare suka sani wannan dandali ne da muke gabatar da gashe-gashen masu sauraren mu da kuma ɗanɗanon labarai na shaɗatarwa don haka bari mu faro da waɗannan gashe-gashe
haka yake baba to kamun ma mu fara gashe-gashe akwai wasu da suka aika mana ta hanyar shafin mu na email suka aika akan fasan da yake kullun ne da alheri ne sun aika sako ne na taya murna aure gashi ne inda suka ce madan Grace da daula da Allah ku taimaka mana ku isar mana da wannan sakon aure da za a yi a rana Asabar wato kan yau ma kenan ko biyu ga watan Maris din nan na Zainab Jibrin Karaye da Harisu Abdullahi Karaye a kofar limanci a gidan Alhaji Jibrin Isa Karaye Anyalu Karaye local government a jihar Kano wanda za a yi a yau karfe 2 insha Allah to Allah ubangiji ya sa a yi asa'a kuma Allah ya ba su zaman lafiya
amin ya kawo arziki na kuɗi da biya masa albarka
haka yake baba
to bari mu shiga kai tsaye cikin gashe-gashen da aka turo mana wannan gaisuwar na cewa fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na abin ya huce sunana Yahaya Danno Azare yace gaisuwa zuwa ga mutum na farko shine kauye ga tambarin Ustaz Babale Algardo sai kuma kaka Alhaji Bukar wato Gurusma da Basak da kuma Abdulkadir Aliyu Mina da Alhaji Ali Hadin Kai direban BRC FM Azare sai kuma Zainab Barista Chole Baskandari da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya.
To amin baba. To kamun nima na shiga dandalin namu na email bari ga wani sakon gaisuwa nan ta musamman da wani ya aika mana sunan shi Alhaji Bala Balli inda yace yana gaishe da ubangidan shi gwamnan jihar Taraba wato architect Darius Ishaku da mataimakin shi Haruna Manu da abokin shi kuma Abule Gambo SA da Umaru Baba Gombe da Hajiya Fatima Salim Sto da kuma uwar gidan shi Amina. To muna fatan duk sun tashi cikin koshin lafiya. Yanzu bari na garzaya na dandalin namu ta wanda suka aika mana ta hanyar email. Sako ne inda ya fito daga Adamu Aliyu Gulbi daga jihar Borno a Najeriya inda yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce mai farin jini. Inda yace ina gaida Salihu Zakari gidan Rumji Maradi a Jamhuriyar Niger da ma'aikatan rediyon amfani duka irin su Usman Sarki Ma'azu da Muhammad Azahidu da director rediyo amfani duka Adam Abubakar na. To ina jin Abubakar ne kafin su yan France yanda baba
suke rubutu
haka ne kam da Ali Habibu da Halima Sani Tawasa tasawa kai ɗau haka ne tasawa a na mata zuwa tasawa wannan kusa da Maradi a Maradi Alijad haka ne
ko baki gida da
mun rubuta baba akwai Ignatina tasawa haka ne ka da Muhammadu Halidu babban editor a sashen Hausa na rediyon amfani da Abdullahi Sadiq Fulani da Abdulmajid Shibo Kanta shi ma editor ne a sashen Faransanci. To da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya. To baba bari mu shakata ko
I'm
madalla da fata an shakata da wannan wakar don naga ke ma ai kada kake ki
gaskiya baba wakar kam yana shiga yana ratsa jini sosai
yawa to kafin mu kai ga labaran mu da yau saboda na san akwai labarai masu
idan ba baba suna nan kuwa
to kafin haka bari in garzaya zuwa birnin Kumasi inda zamu yi gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin zango Kumasi Alhaji Umar Faruk Sa'id wanda ya bar New York ba dadewa ba yazo ya duba lafiyarsa ya koma birnin Kumasi da fatan yana cikin koshin lafiya to sai kuma sarkin Yarbawa Alhaji Ahmed Rufai Aliyu Alawo wanda yake shi ne wanda ya rike kujerar zango a birnin Kumasi bayan da sarki ya zo jinya anan wato Amurka kenan da sarakunan Kumasi da baki daya ba za mu iya ambato su dan su daya bayan daya ba akwai lokaci da za mu yi hakan tunda kuma muna birnin Kumasi bari mu shiga wato Alpha Radio
gaskiya kam
yawa
tafaran mu ba
kaji ai to Alpha Radio da farko gaisuwa zuwa ga ainihin shugaban Alpha Radio wato Sheikh Ridwan Muhammad kidan da iyalansa da baki ɗan ma'aikatan Alpha Radio da suke saurare mu a daidai wannan lokaci sannan kuma idan ka je birnin Accra wato sarkin Hausawa da birnin Accra Alhaji Kabiru Wahid Kadir English duka muna mika muku gaisuwa da fatan waɗannan gaisuwan za su ishe ku cikin koshin lafiya
to amin yau fagen namu na yan gane ne ko baba
a
ce so so ne amma son kai ya
haka ya kan wai hubul wata ne min al imani son kasan ka na cikin imani
haka yake baba to wannan gaisuwar ta fito ne daga Ahmadu Manaja Bauchi wanda ke Bauchi a anguwar Karofin Madaki Nigeria inda yake cewa daga mai sauraron ku zuwa ga filin abari ya huce ku isar min da sakon gaisuwa ga Balkisu Abdullahi da mai daliba a kwalejin ilimi na Kangare wanda take garin Inkil a Bauchi da Bashir Abdullahi Elba shugaban cibiyar Buhari New Media Center na jihar Kano da Babawo Musa Yashi dake garin Yashi a jihar Bauchi da Buhari Sallau sakatare a kungiyar Buhari New Media Center reshen jihar Bauchi a Bauchi anguwar Mallam Goje a Bauchi da sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lamai a gidan sarkin yakin Bauchi anguwan Karofin Madaki da Mallam Ahmad Yakubu Lamai ES tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar Bauchi a gidan sarkin yakin Bauchi anguwan Karofin Madaki din Shima da CP mai jama'a Yakubu Lamai a Bauchi anguwan Karofin Madaki da Shamsu Mamman wanda aka fi sani da Shamsu Margayi a Bauchi anguwan Karofin Madaki da Faisal Shehu Bununu a gidan sarkin Bununu anguwan Karofin Madaki to bari mu shakata
yanzu kuma muna da wannan gaisuwa daga Jimmala mai saida goro matar Namaji shugaban ɗan Achaba wato Daurawa Faki tace salamu da fatan masu gabatar da wannan shiri suna cikin koshin lafiya Allah sa hakan amin tace dan Allah ku isa mun da sakon gaisuwa zuwa ga Saratu matar Isun Dila Faki da Umi matar Lukumanu Daurawa Faki da kuma binta matar Salam Sani dan Adashe Titi Faki da kuma Jimmai Mai Kose Karauka Faki sai kuma Aisha da Umi da Sadika matar Shuaibu Mai Blouse Kofar Gabas Faki da ƴar kauye matar Alhaji Yusuf Titi Faki sai kuma Sadiya matar Musa Laliya Kofar Arewa Faki da binta matar Nura Kofar Gabas Faki da Indo matar Rabiu Ciyaman Kofar Gabas Faki tace kuma tana gaida Murja matan Al-Mustafa Kofar Gabas Faki wanda ke zaune a Saminaka da dukkan matan garin Faki baki daya
to baba ni ma na jinjina mata ka san bamu cika samun sakonnin gaishe-gaishe daga mata ba kuma abin yabawa anan duka gaishe-gaishen da ta aiko da shi ga mata ne ta aiko gashi kuma ranar 8 ga wata wato kan juma'an nan da za ta zo insha Allah ita ce ranar mata ta duniya
Allah sarki
to da haka ne ma nayi jinjina gake da wa'inda kike gaisarwa da dukkan matan garin Faki da matan Najeriya baki daya
kin san mu kuma daman mutane ne masu son su ga an ba mata hurumi sun samu ci gaba yadda ya kamata
ci gaba da kyautata musu kuma ci gaba da tallafawa mata
gaskiya to menene kike da dauke da shi da labarin
to baba ai ina jin yau dai kai ma ka fara nasu ko ka mu ila
Allah ko
ni ma ka ko da ke an ce ne duk fasfa baba amma dai yau za a yi nan fasfa baba
Allah kuwa wato mu je kawar rijal kawabuna ala nisa
rijal kawabuna ala nisa eh haka ne kan
to shike da
bari mu koma Qur'ani yau
to ba lafi wato wani abokin mu ne nan yana tuka bature dai a nan kasar to kullun din dan ya tashi kin san ana cikin sanyi ana rufe kofofi ne a dan sake ma wani dan dumi a cikin mota haka ana dan samu ana sararawa to shi a duk lokacin da ya rufe tagogin mota ya rufe kofar mota aka sa dan dumin nan direba bature da yake tukan sa sai ya tadi ma cikin motar da iska
Kinani na gani
Musa yake masa a cikin mota kai duk ya rasa yadda zai yi da wannan da kansa
gashi ko Bature ogan shi ne
bai ogan sa ne bai iya cewa a bai iyawa to rana ɗaya kin san dan Afrika yace a wanda ya kamata in san inda da ajiye shi in maganin sa to shine ko me yaje ya ciyo ne
lalle inda zai rafa mu je ne baba
an kin san muna da wani abinci a gada dukunu ya hada shi da barkunu ina jin dukunun ko ya kwada nawa ne ya ci ya sabu wannan Bature wato an garke mota an rufe ko ina an sa dan dabin nan sai yace daman in Bature zai dan sake sai ka yace excuse me sai sake haka dai ya ishe shi shi ne ranar nan shi kuma wannan bakin sai ya ce wa Bature excuse me sai dan karkace malam da ya saki bunkusa mai dusan dan kai Bature bai ji shi da dadi ba ana ta tafiya sai dire mai ce please excuse me yana cewa excuse me stop the car stop the car dan what are you fitan cikin motar so yake gaje shi amma shi da yake ta mai kullu bai taba sauka cikin mota ba
sai inda abin take ba
yawa to da ba an ce wa zabi ba so aska a jikin sa ko
haka yake baba to ni ma ina da wani dan labari da labarin da da dan fulani ne shi ma nan
Allah sarki
idan an tafi fagen kallon damben nan sai inda ake in aka ce irin ana zagaiwa ana kallon dambe to can ana ta dambe kai ba fulata ne kana zo na kana kallon dambe sai akwai wani shi ba ya zo kallon damben to ashe soja ne baba ya ci gayan shi ya sa kayan yan sandan shi ya goge ta kallon shi akwai tsafta ta kallon nan na shining ina jin an kai shi wajen shu shine an yi shining din ta kallon to kai soja sai ka zo ka zauna gefen ba fulata ne kai ba fulata ne ka san ba wai yanda ake ana damben na kai ma ce kake kaman ka tashi
kaman ka gefa hannunka ko kafa
da an kai naushi shi ba fulata ne sai ya tashi sai ya kai naushi amma shi naushin shi ta kafa yake kai ba sai ya taka kafa wanda yake zaune da an kai naushi sai ba shi sai ta taka kafa wanda yake zaune sai can da yace bari ya daga kan shi ya gawa ma yake ta nausa ne tun dazu da ina ga Allah ka dai sani
kuma yayi hakuri da shi
ko naushi nawa ya kai mashi ba wai na daga kai me zai gani sai ya ga soja cikin kayan soja eh gama fila ta difo min zai sai duka ya sujjada yana ansa gafurullah ansa gafurullah da gafurullah ki san ya kama kafan soje duka yana cewa soje ansa gafurullah
ki san kasashen mu ana tsoron sojoji fa ki san haka waje ya taba daga stadium ne ya je kallon wasa zagayo wannan da zai ga sojoji da sun taru kuma a wannan lokacin irin mulkin sojan dan ne soje ba imani wato yana lekowa dan ce ci astaghfirullah na dauka mutane ne suke ci ayya ga ajin sojoji ne tuba dalla da fatar masu rare su yi shakata da irin waɗannan labaran da muka kawo muku
haka ne karna ga julidan tana daga mana hannu ko baba kamar lokaci ya fara halin lashi
to amma an ce laifin da
shi karewa kan za mu tantara yana mu kam
mu ja gefe to jama'a da fatar iya abin da za mu iya kawo muku a wannan mako kenan kuma da idan Allah sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri a madadin
Daula Salim
Baba ya kuma kiri ne daga dan Washington DC nake cewa a huta lafiya assalamu alaikum
masu raro a nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma izeta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na boahausa.com da kuma shafinmu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aikina da kuka ji muryoyinsu ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
rester branché sur le monde.